بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 22 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wanda ya dace da lissafin 9 ga watan 5 2026. Wannan shine darasi na 99 a cikin littafin As-Sunna, wallafar al-Imam Abubakar ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi. Malam yace babun fi fadli Talhah ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, babin da ke bayani akan falalar sayyidina Talha ibn Ubaydillah. Talha ibn Ubaydillah ibn Uthman al-Taymi, ɗaya daga cikin as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin, ya musulunta ana cewa shine mutum na shida a cikin musulunta. Yana cikin wanda sayyidina Abubakar ya musu wa'azi sai suka zo suka musulunta. Ya ba wata riwaya kuma cewa ya mafarki ne, ya mafarki sai ya ganshi a cikin wani duhu, sai ya hangi wani haske. To da ya tafi wurin hasken, sai ya ga Abubakar da Bilal da Khadija, sai ya bi sawunsu. Yana bin sawunsu sai kai shi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. To sai fasara cewa lalle wannan shine hasken da zai haska zuciyarsa da rayuwarsa. Ya wannan mafarkin yana can a tafiya ya ji kasuwanci, to sai marmaza ya dawo. Ice din da aka yi, akwai wani al'amari a Makka da yake faruwa, kuma waɗannan mutanen su ne kan gaba a wannan al'amari. Sai maza ya dawo sai ya samu labarin. Yana dawowa sai ya ce, a hadasa fil baldati sha'anun, ko wani abu ya faru a garin nan? Sai aka ce, ai Muhammadu ne, tanabba'a Muhammadu wa kattabi abu fulanun wa fulanun wa fulan. Sai ya ce, aina humul an. Bai kara jin wani ba, sai ya ce, ina suke? Aka ce, ai suna waje kaza. Yana zuwa kawai ya ce, Abubakar na zo ne na musulunta ba. Ya ce, to alhamdulillah, sai kai shi kuma za a lasa yasa mai musulunta. Sadaka yana daga cikin manyan sahabbai na kurkusa, kamar da muka ambata, Mataimi ne, Taimi ne, kabilarsa ɗaya. Yana cikin al-asharatu nubashiruna bil janna, yana cikin as-sittatu ashabu shura, yana da falala sosai, amma bai cikin badariyyun, bai je Badar. So lokacin da aka je Badar, shi kuma ya tafi kasuwanci, domin ɗan kasuwa ne, kuma ya ji takaici ƙwarai da gaske rashin zuwan shi Badar. Yadda yake, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanka mai sahabinsa na Badar, wato an lissafa shi a cikin waɗanda suke da apology, waɗanda suke da uzuri, sai aka ba shi sahabinsa. Amma yana kullum yana takaicin cewa ina ma da bai tafi wannan kasuwancin ba, idan yana cikin Badar, yana cikin ashabu Badar. Hannunsa ɗaya ya shanye, ya da hannu haka, maƙalallen hannu, wanda wannan hannun shi ne wanda ya ɗaga lokacin da aka kawo Annabi sarara na Uhud. Ya ɗaga hannun ya kare. To da aka sara hannun, sai aka tsinka wata jijiya, shi kenan sai hannun ya shanye. To da aka tsawon rayuwarshi haka, wannan hannun yake a shanye. Kuma yana alfahari da cewa wannan hannun ya shanye ne saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ubangiji ya ƙara masa yadda, Allah ya ƙara masa rahama. Talhatu ɗan Ubaydillah shekara ɗaya suka rasu da Az-Zubair da muka ji, kuma duka wannan hadisa ta Jamal, shi ana ba da labarin cewa wanda ya kashe shi shine Marwan ɗan Hakam. Marwan ɗan Hakam shi ya kashe shi, tare da cewa a lokacin rigimar ɓangarensa ɗaya. Amma Marwan kuma yana da wani motive, ko kuma ya kashe shi ne da kuskure. Allah shi ne mafi sani. Ya harbe shi a gwiwa, ya harbe shi da kibiya a gwiwa, ya yi irin abin da ake cewa bleeding to death, wato jini ya ta zuba, duk da asali ba makasa ba ce, amma saboda jinin shi ya ta zuba ya rasu. Allah ya gafarta mai, Allah ya karɓi shahadarsa. Sura ta ga bayi da hadisai da yawa, hadisan shi kwata-kwata a cikin Musnadu al-Imam Ahmad ibn Hanbal guda 38. A cikin Bukhari da Muslim kuma hadisan shi ba su ba kirga ba. Za ka ga a cikin Bukhari da Muslim hadisai biyu, a cikin Bukhari wanda ya Bukhari ka yadda da shi hadisi ɗaya, Muslim hadisai uku. So da ka duka hadisai ba su kai goma ba. So ka ga irin wannan, yanzu irin 'yan Shia da suke cewa ina hadisan Fatima, to da ya kamata sai wannan shi ma su ina hadisan shi. tunda shi ya rayu wajen shekara 30 da wani abu bayan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wajen 28 afwan amma bai da hadisai to amma ita a Fatima da ta rasu wata shida bayan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna cike hadisan ta kuma wata shidan nan ma ba ta da lafiya ba ta dawo cikin haihuwar ta dan ka gane shi a ba sa aiki da hankali domin shi karatu da ilimi jama'a wanda ka iya ba shi yake bada labarin malantaka ba sai wanda ka koyar to ita kuma Fatima bata koyar ba bata yi shekarun da ta koyar ba tunda ta rasu da wuri sannan koda tana da ilimi a lokacin akwai maza a gabanta ga mijinta Sayyidina Ali ga sauran abokan babanta Sa'ib Bakar su Umar to ba za a buƙaci zuwa ga ilimin ta ba lokacin koda tana nan da ranta da lafiyar ta ba za a buƙaci zuwa ga ilimin ta ba har sai an gama exhausting ilimin wadancan saboda haka ba wani abu bane dan Fatima ba ta da yawan hadisai ba kuma wai an koye ne kawai dan ba a san ta ba a dan wannan shine reality ina fata mun gane wannan to haka Zubair bai da hadisai da yawa Allah ya kara masa yawa baya ga Badar da bai je ba dukkanin yaƙe-yaƙen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi aka ba mu zo su da gaskin falalar sama da yace hadathana Abu Bakr qala hadathana Ya'mur ibn Bishr Ya'mur ibn Bishr ash-Shami wannan yana cikin manyan daliban Abdullahi dan Mubarak kamar yadda muka gani anan da gun sa yake riwaya daga cikin manyan daliban Abdullahi dan Mubarak amma bai da hadisi a cikin kutubus sita sai dai a cikin sunan Nasa'i kawai sai abin nan cikin abin nan wannan na Nasa'i juz'i na Nasa'i na juz'ul abin nan na mata dan da mai sunan shi Ishaqul Nisa min kibari ashabi ibn Mubarak ware da gaske an Abdullah an ibn Mubarak an ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq ne shi da magazi qala da sanin Yahya ibn Abbad ibn Abdullah daga babansa Abbas dan Abdullah daga Abdullah dan Zubair radiyallahu anhu an abi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yawma idin naji annabi na cewa aujaba al-haq yawma idin wace rana kenan ya'ani yawma uhudin ranar uhud aujaba bi ma'ana istahaqqa al-haq lil janna haka annabi yace al-haq ya cancanci aljanna saboda yana cikin waɗanda suka tsaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wuri ya rikice din bayan an samu matsalar da aka samu bayan kafirai a lokacin da kashin jagorancin Khalid sun musulmai kofar rago sun musu bazata suna nema su karkashe su ga baki daya to a daidai lokacin Talha yana cikin waɗanda suka tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya mishi wannan bishara da cewa aujaba al-haq alhaki ya cancanci aljanna Allah ya kara masa da wannan hadisi ya tabbatacce duk da yake zaka ga Ibn Ishaq amma ya ce haddathani bi an ana yana cikin littafin Tirmidhi da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kabir da Ibn Hibban da wasu da Hakim duka su ruwaito shi wa haddathana Ahmad ibn Abda al-Tabbi Ahmad ibn Abda ibn Musa wannan yana cikin rijalul iman muslim da al-arba'a qala hadathana wahab ibn jarir ibn hazim qala hadathana abi baban sa shine jarir dan hazim ke an ibn ishaqa isnad ne da irin wancan qala hadathani yahya ibn abbad ya ibn abbad ibn abdullah ko an abdullah ibn zubair an abihi qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasa'ada fi uhud mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yake Uhud sai haukan dutsen Uhud din fa zahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yanhada ala sakhrati wato bayan da nabi sallallahu alaihi wasallam kafirai suka yi mushi wannan kofar rago suka karkashe mutane nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya janye jikin sa ya haukan dutsen Uhud saboda jini da ke zuba a jikin sa an ji mai ciwo a goshin sa an ji mai ciwo a jikin ainihin mukamukin sa an sari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma suka faran suna iranin cewa ma an kashe shi sai annabi ya ji fa zahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yanhada ala sakhrati sai je yana so ya haukan wani dan karamin dutse falam yastati sai annabi ya kasa saboda jikin shi yayi rauni jini na zuba a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa baraka Talha ibn Ubaydillah ta'ala sai Talha kawai sai ya sunkuya yayi doro kamar yadda kake yi ma yaro hau bayanka ko wani abu makamancin haka ko kamar yadda yara suke idan suna so su wani ta'adi wani ya sunkuya wani ya hau kanshi sai ya daga shi akan wuyan shi ba to fatfa baraka Talha ibn Ubaydillah ta ta fa sa'ad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaharahu hatta jalasa ala sahar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan gadan bayan Talha ibn Ubaydillah ya zauna akan gadan bayan Talha ibn Ubaydillah Talha ya miƙe da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya zauna akan wannan dutse fa qala Zubayr Zubayr yace fa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai naji manzo Allah yana cewa aujaba Talha Talha ya cancanci aljanna Allahu akbar wannan ita ce riwayar al-Imam Ibn Hibban Allah ya kara musu yarda Allah ya kara annabi sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci duk da yake a cikin isnadin akwai rauni shine wannan Ishaq ibn Yahya shine a cikin isnadin ko Ishaq nam Ishaq Yahya ibn Abbad kuke wannan isnadi ne kyakkyawa dai akwai wata riwaya ne take da isnadi wanda yake mai rauni shahidin wannan riwaya zuwa ga Aisha wanda take mai rauni wa da sana Abu Bakr kala da sana Abdullah ibn Idris an Talha an Yahya ibn Talha kan Quraysh kenan an ammihi wato Isa ibn Talha anna a'rabiyyan ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fasa'alahu man alladhina qabawna habahum shi wani mutumin kauye shine izo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su wane ne waɗanda suka gama nahabahu annahab shine al'ahd aw al'ajal awul binnan alwashi da ake cewa wato al-mithaq wato wanda alƙawarin da suka dauka wa Allah sun gama iya alƙawarin ko ajalin da Allah ya dauka musu sun gama cinye ajalin suna jiran kawai kiran Allah to su wane ne da Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahba daga cikin su akwai wanda ya riga ya gama abinda Allah ya daura mai daga cikin su akwai wanda alƙawarin da yawa Allah ya riga ya gama cikawa sai wani ba kawai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su waye waɗannan qala fa a'rada an shi mutumin sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai bashi amsa ba thumma sa'alahu wa kawai ya ƙara yin tambaya fa a'rada an annabi bai bashi amsa ba qala fa dakhala Talha ibn Ubaydillah min bab al-masjid sai ga Talha ya shigo ta kofar masallaci wa alaihi thawbani akhbarani ya sa tufafi guda biyu kuma a ce mayafi da kwarjalle ko riga da wando wanda duka dinsu koraye fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hada min alladhina qadawna habu kaga wannan yana cikin waɗanda suka gama aikin da Allah ya fara musu wanda alwashin da suka wa Allah ko alƙawarin da suka wa Allah sun gama wannan isnadi ne mursali akwai isnadi a cikinsa saboda wato akwai gibi duk da yake yana da shawahi da mutum shawahi ɗinsa akwai shahidi daga Aisha akwai kuma wani shahidi ɗin daga ainihin wato shi kanshi Talha za mu ji a gaba insha Allah malamin ya sake cewa zakar shaykhun min ahli kufa wannan yanzu mai kenan ta'liqi kenan wannan ko ايه ذكر شيخ من اهل الكوفه ذا تعليقي ذا كما ابهام ان يونس ان يونس بن بخير ان طلحه بن يحيى ان موسى وعيسى ابن طلحه دغ موسى وعيسى ايان طلحه ان ابيهما شي الله تبارك وبيد الله يا ما في وانشان ده مكا بتا باي يوان اوري الساف يا اوري ماتا وجن 13 صلاه تبارك يانا ده ايان شي سن موته متن 60 الله تبارك وبيد الله يانا ده ذريه سوسي أيهما أن أبيهما دقى بابنسو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا صحابي سنشي جاء أعرابي قالوا لأعرابي جاء يسأله أمن كبا نحبه من هو كما دواني بتمن قوي ديبيا تنبي منزل الله صلى الله عليه وسلم وانيني وان دا الله يتي يا جمع أيكين دا الله يحرمش وكانوا لا يجترئون على مسألتي sabai sun kasance ba ta da saurin idan yiwa annabi tambaye irin wannan kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin hadisin Bukhari cewa su an hana su yawan tambaye saboda Allah ya ce la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum saboda ka ba sa irin tambayoyi na kwako da ba tambayoyin su tsaya akan idan wani abu ya faru da kai na addini baka gane kan shi ba sai ka zo ka tambaya kamar tambayan wancan mai daukan azumi na الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر كمان تنبير مي تيمما كمان تنبير مي كذا مي ومن غاني انا سو ني كدنجا تنبير اكن مساله da ta shafe ka kuma yanzu wannan shine na daban tambaya abin da ya daure ma kai addini ko rayuwarka ko mu'amalarka ko aurenka ko kasuwarka sai ka tambayi malam amma tambaya ta kure tambaya ta kwakudi ba tambaya ta wadda ba za ta amfane ka ba sai ta kara maka wani rikici ranan wani yamma wata tambaya wai an ce da gaske ne in an gama shiga aljanna Allah zai karanta alqur'ani da kanshi nitsu Allah ban sani ha ko ne cin shi zai ke to gafarta malam ai wani ne ya fadi sunan wani malam shi sai ka buga mai waya ko ka mushi ne sai ka tambaye shi ai bai da lambar shi to shikenan sai ka hakuri yi kokari ka shiga aljanna in ka shiga aljanna kaga koya aiki Allah ya ji malam zan sabi namu nan Najeriya shine ya kawo su kai da ka ji aljanna kawai eh kai kokari da ka shiga aljanna shine in ka ji duk abin da za ya kaga kuma wannan shine gaskiya to kaga irin wannan tambayar duk ka san ta ko baka san ta ba da ya amfani ta to mutane kuma sun fi sayar wannan tambayoyi ba za su tambaya akan asalin abin da zai amfane su ba sai wani abu da zai jawo musu rikici ko ya sa su cikin wata sawarwara ka tambaya akan alola akan sarki akan taimama akan sallah akan ibada akan aure akan kasuwa abinda kake na harkokin ka da kullun dan ka gyara addini ka shine yafi maka eh wadannan irin tambayoyi da mutane suke yi to sai dai ai da lokacin Umar bin Bilal da dinga musu da lokacin Umar sai kwala maka sanda akan ka kawai ce ka tashi ka bashi Allah ya kyauta shine sai yake cewa وكانوا لا يتريقون سن كسانتي باسا irin wannan باسا samun dama ala mas'alati wani sai annabi tambaya fasaluhu sai shi ba kawai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa arada anhu sai annabi ya kauda kai thumma sa'alahu fa arada anhu ya sake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kauda kai wa inni tala'atu min babil masjid alayya thiyabun khudr ni kuma na riga na fito ta ko na shigo ta kofar masallaci ina sanye da korayen kaya ni Zubairu kenan ni Talha kenan ko falamma ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala da nabi ya gani sai ya ce aina sa'ilu amman qaba nahba ina mai tambaya game da wanda ya gama aikin da Allah ya daura mishi qala al-arabiyyu ana ya rasulullah ba kawai ya ce ni ne ya manzo Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadha mimman qaba nahba to ga wannan yana cikin su wannan hadisi ne sayyidake isnadin sa anan isnadi ne wanda yake akwai rauni yace zukira zakar sheikh amma isnadin ya tabbata hadisin ya tabbata afwan yana cikin sunan na al-imam at-tirmidhi da musnad na abu ya'la da wasu su tirmidhi ma da kansa ya inganta shi da yake cewa hadha hadisun hasanun gharibun la na'rifu illa min hadisi abi quraib an yunus حديث نتبتتش وحدثنا الحسن بن علي الحلواني كنن قال حدثنا سليمان بن أيوب ابن سليمان عن ابن عيسى بن موسى ابن طلحة بن عبيد الله سليمان دن أيوب دن سليمان دن عيسى دن موسى دن طلحة وانا كاقت زرية تجد أن طلحة دن عبيد الله كنن حدثني علي حدثني أبي كيتش بابانا يبان الأباري an jaddi daga kakana Sulaiman ibn Isa kenan an Musa ibn Talha daga baban kakana shine Musa ibn Talha an abihi daga babansa shine Talha to dan Ubaidillah sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Talha yace lamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa raja'ana ila al-madinati sa'ada al-minbara fa khataba yayin da muka dawo daga yakin Uhud din kenan Nabi sallallahu alaihi wasallama yawo minbari yayi huduba wa qara'a hadhihi al-ayata ya karanta fadin Allah minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi al'ayata kullaha, ay qara'a al'ayata kullaha, fa minhum man qada nahaba wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila, shine aya ko. Fa qala rajulun, sai wani mutum yace, man ha'ula'i ya rasulullah, suwaye kenan waɗannan da kake bada wannan bayani da Allah ya faɗa akan su. Fa aqbaltu alayya thawbani akhdarani, sai na taho ina sanye da tufa wanda yake korra. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ayyuhan nas, ya ku mutane, hadha minhum, wannan yana cikin su. Wannan isnadin yana da rauni saboda Ayyub ibn Isa da shi da ainihin wato Sulaiman kakansa duk suna da rauni, amma dai riwaya ce tabbatacciya kamar yadda muka ji. Al-Imam Tabari ya fitar da ita a cikin tafsirin sa. Wa haddathana Yaqub ibn Humayd ibn Kasib kenan, qala haddathana Ma'an ibn Isa ibn Yahya al-Madin maula bani Ashja kenan, wannan malami ne babba cikin masu riwaya, hadisan sa a cikin dukkanin kutubu sita. Yace an Ishaq ibn Yahya ibn Talha an ammihi Musa ibn Talha ibn Ubaidillah qala, kaga shi baban shi Ishaq ibn Yahya ibn Talha, daga kaka, daga dan uwan baban sa, dukkan su yayan Talha ne, Yahya ibn Talha da kuma Musa ibn Talha. Dan mun faɗa cewa Talha da Ubaidillah yayan shi suna da yawa, ko zaka ji sunayen su kala daban-daban. Qala li Muawiya, yace Muawiya ya ce mini, ashhadu la sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, na shaida cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadan, Talhatu mimman qada nahbahu mimman ahada Allah alaihi mimma ahada Allah alaihi, Talhatu yana cikin wanda suka cika alƙawarin da suka ɗaukar wa Allah. Wannan isnadi yana da rauni saboda Ishaq ibn Yahya ibn Talha dha'ifi, yana cikin Sunan Tirmidhi. Wa haddathana Ahmad ibn Furat, Ahmad ibn Furat shine wanda aka fi sani da Abu Mas'ud al-Razi, mun ji hadisan shi a baya, yana cikin malaman al-Imam Abu Dawud, ɗaya daga cikin manyan malamai, kamar yadda Rabi yake cewa, udda min al-huffazi wa huwa amrad ma ala zaqanihi sha'ara, ya zama babban malami tun yana matashi, tun babu gemu ko kwaya ɗaya a haɓarsa. Daga Abu Yahya Abdul Hamid al-Himmani qala haddathana Ishaq ibn Yahya ibn Talha, wancan dai mai raunin an ammihi daga baffansa, a wace riwaya daga ammuhu Musa ibn Talha, nan kuma daga ammuhu Isa ibn Talha, kaga riwaya ce daban. An Muawiya qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Talhatu mimman qada nahba, Talhatu yana daga cikin waɗanda suka gama aikin da Allah ya daura musu. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سليمان بن ايوب بن عيسى ابن موسى ابن طلحه ابن عبيد الله حدثني ابي عن جدي عن موسى بن طلحه وانا irin wacce riwaya ta baya daga Musa ibn Talha قال yace an abihi daga babansa Talha tu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha ra'ani qala, idan manzo Allah ya ganni yakan ce mini, salafi fid dunya wal akhirah, kai kana cikin wato magabatana waɗanda suke tare da ni a duniya da la'ira. Wasammani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya kira da suna Talhatul Khairi, Talha mai alhairi, mutumin kirki, fi gazwati dhatil ushairati, ana karantawa da al-ushaira, ana karantawa da kuma al-ushaira bil maddi kenan, kamar yadda za a ce humaira, to ana cewa ushaira, wato yakin da aka tafi a yambo, wani gari ne sananne a kasar Saudiya har yanzu, to wannan wurin aka je wani yaki a lokacin Talha, ya yanka raƙuma ya ciyar da mutane, ya kuma bada kuɗi aka tona rijiya wadda aka dinga bada ruwa, to sai annabi ya kira shi da suna Talhatul Khairi ko Talhatul Fayyad, Talha mai ruwan alheri kenan, yawm Hunain, wa Talhatul Judi, Talha mai kyauta, da annabi ya kira shi da wannan. Qala yace, man ahabba an yanzura ila shahidin, wanda ke so ya ga shahidi, yamshi ala wajihil ardi, amma gashi yana tafiya a bayan ƙasa, falyanzur ila Talha, to gashi nan ga Talha ya kalle shi. Wannan riwaya tana cikin littafin Ma'rifatu Sahaba na Abu Nu'aymin da Tabarani da Hakim Surwaito. Mun da ji isnadin da raunin da ke cikinsa. malam ya sake cewa haddasana Ibrahim ibn al-Mundhir al-Khurrani qala haddasana Muhammad ibn Talha al-Taymi qala haddasana Ishaq ibn Yahya ibn Talha an ammihi Musa ibn Talha an abd an Talha ibn Ubaidillah anna Talha ibn Ubaidillah nahara jazuran Talha ya sa an yanka raqumi wa hafara bi'ran ya kuma tona rijiya yawma bi qaraj a shekara ta shida ake wannan yakin da ake ci mishi yawmu zuqar yawmu zikar qarad qarad din kuma sunan wani ruwa ne lokacin da Uyayna ibn Hisn al-Fazari kafin ya musulunta yazo suka kai farmaki ma raquman sadaka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka wayi gari kawai an kora in irin yanda bandit din suke aka wayi gari kawai sai gaba babu raquma sun kora sun tafi da shi sun kashe masu kula da su sai annabi ya nafara yayin tamfirin wasu sabai cewa a zo a bisawu a lokacin da mu yi tunawa akwai sahabi Salamatu ibn al-Aqwa shi kadai shine ya sukwani doki ya bisawun su yaje ya musu kofar rago ya dinga harbin su daya bayan daya duk sai da ya kashe su sai wanda suka tsira suka gudu sai kuma ya koro dabbobin ya dawo da su to sai tare da su dalha ala asari wannan ya daga cikin jarantar shi sahabi Salamatu dan Aqwa wani gagarumin sabon wanda aka ce in ya hawo doki sai dai ya nade kafa san baka ba kawai tana iya taba kasa saboda tsayin sa ko ya zo na kan doki sai dai ya nade ta haka kamar yadda ka san kawo keken yara jarumi ne sosai kuma yakan iya tafiya da kafa ya wuce wanda yake abun hawa da gudu shine wanda zazzaki ya kasa karanta sunan shi tunda ana zo lafiya ya ce ya kasa karanta Salamatu dan Aqwa Allah ya ji kamar alwadi Simala yake cewa bi hadal isnadi anna Talha tashtara bi'ran fatasaddaqa biha wa nahara jazuran da wannan dai isnadin na Ibrahim ibn al-Mundhir cewa Talha ya sai rijiya kuma yayi sadaka da ita yayi waqafanta kenan sannan ya yanka raqumi yayi sadaka da nama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace ya Talha antal fayyad lalle kai ne kyauta ne kamar ruwan sama qala fa summiya talhatul fayyab ci yake mishi laqabi ana ci mishi talhatun fayyab to talhatu kenan wannan a take ci Allah ya gafarta masa ya kara masa yadda malam ya sake cewa babu ma zukira anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadli sa'd abinda aka ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na falalan sa'du dan abi waqqas kenan ko sa'du ibnu malik kenan kaga shi kuma kabilar su shine banu zuhra banu zuhra ita ce kabilar ta daga cikin manyan kabilu a makka wanda suke attajirai shi ya rasu a shekara ta 55 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata gonarsa ko gidansa da ya gina a wajen Madina al-Aqiq al-Aqiq ya gina gida a nan ya rasu ya rasu aka dauko shi aka kawo shi cikin garin Madina aka mai sallah aka rufe shi a baki a lokacin gwamnatin Madina shine Marwanu dan hakam shi ya mai sallah Sa'du dan Abi Waqqas ya daga cikin al-asharatul mubashshirin bil janna ya daga cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ya kuma daga cikin akhwalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato shi dan uwan mahaifiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan haka shi asalin dangin sa mutanen Madina ne domin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalinta daga Madina ne ya daga cikin mutum shida ashabu shura kuma shi ma ya daga cikin wanda suka tabbata tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Uhud kuma ya daga cikin mujabud da'wa domin ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah ka roka mana Allah ya dinga karban addu'ata ya ce kai kuma ka taimake ni akan haka da yawan sallah ko da cin halas sannan yana da falaloli da yawa da aka ambata daga ciki akwai mas'alar uwarsa da ya musulunta ta ce ko dai ya kafirce ko kuma ta yarda ita kuma ta tabar cin abinci ta yajin aikin cin abinci har sai ta mutu saboda a dinga zage shi a gari ana cewa ga wanda uwarshi ta mutu saboda ya ki mata biyayya yace ki hakuri baba ki ci abinci ba zan bar musulunci ba ko da kina da ra'ika kwaya dubu daya na fita bayan daya na fita bayan daya to wallahi ba zan musulunta ba ko da su fita gaba daya shine Allah ya saukar da fadin Allah wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sayyibhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilay akan sha Allah ya saukar da wannan aya daga shi da aka ta hakura ta kuma cin abincin ta ayatan suratul luqman ko sa'ad dan abi waqas shine karshen muhajirai a rasuwa wannan shekara ta 55 da rasu babu wani sauran muhajir sannan mun san labarin addu'a da yayi ma wannan da yayi mai sharri ko lokacin yana gwamna a kasar Kufa wasu ƴan bana na iya suka hadu su suka kulla mai sharri suka zo suka kawo ƙara sayyidina Umar ya kira shi ya zo Madina aka ce an ce kai abin nan matsoraci ne kana kuma rabon san kai sannan kuma baka iya sallah ba yace wannan tafi bani haushi yace ni da ne sallah da annabi shine wani ba ƙauyen Kufa zai ce baki iya sallah ba yace to kai ma addu'a kafa uku Allah ya sa yadda ka so a ji labarin ka nan Allah ya sa ka dade a duniya a ji labarin ka yadda kuma ka mun wannan baka addu'a ubangiji Allah ya jarshe ka da talauci sannan kuma Allah ya sa kai mummunan mutuwa kai mummunan ƙarshe kuma duka sai da yi haka ya zama mayan ku kanshin maciji sai ya dinga bi da gudu sannan kuma gashi ga talauci shi da kanshi yana cewa addu'a sa'ada ce ta bi ni yasa sabai ba sa yadda ko rigima ta hada su da sa'adu dan kai ya ce maka Allah Allah wa daren ka shi kenan sai ta bi ka haka Allah ya mishi wannan baiwar sannan kuma sa'adu ya kasance mutune da ya samu dukiya daga baya shine wanda makaranta baya wanda sayyidina Umar ya ce aje a kona mai gidan shi sadda Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda bai shiga cikin rigingimu ya daga cikin waɗanda suka guje mu waɗancin rigingimu daga cikin falalarsa akwai wannan sannan shi ma ya auri mata 11 a tarihin rayuwarsa aurensa sau 11 saboda haka yana da ƴaƴa da yawa kuma komandan yaƙi ne wanda ya taɓa yin addu'a a wajen yaƙi suka tsallaka ruwa ba tare da sun nutse ba labarin shi ne suna da yawa ba su ne aka ambata a nan ba Allah ya ƙara masa yadda shi ne malam ya ce ma zukira anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadl sa'd qala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana waqi ibn al-jarrah kenan an sufyan ibn uyayna kenan an sa'd ibn ibrahima an abdullahi ibn shaddad daga abdullahi dan shaddad an ali ibn abi talib qala yace ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yafdi ahadan bi abawayhi illa sa'd ban taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ainihin wato yima wani wato yace fansakka ubana da uwana ba sai sa'ad kaga mun ji kuma daga dalha shi fa inni samitu yaqulu yawm uhud naji annabi na ci mai ranar uhud ihim irmi sa'ad fidaka abi wa ummi wannan yana cikin bukhari da muslim wannan riwaya tana cikin sahih bukhari da sahih muslim wa haddathana abubakar ibn abi shayba قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال يتي سميت سعد بن ابي وقاص يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع له ابويه يوم احد ناجي سعد بن ابي وقاص ده كان شينا cewa النبي صلى الله عليه وسلم يا تي مني ارمي فداك ابي وامي wannan ma yana cikin bukhari da muslim da sauran littafai wa hadathana abu kamil abu kamil wannan shine al fudail ibn al hasanain الجهد قال حدثنا نذر بن اسماعيل نذر اسماعيل ابن اسماعيل البجلي شيني لامام مسلاچن كوفا a zamanin rayuwarsa ya dade yana limanci a masallacin Kufa yana da hadisi a cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i shine yake cewa an Isma'il wato Ibn Abi Khalid an Qais Ibn Abi Hazim kenan an Sa'ad daga Sa'ad dan Abi Waqqas أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صابي إرمي فداك أبي وأمي وأنا إسنادي هذا روني سودا أن نذر بن إسماعيل رجل ضعيف إلا أنه توبع كما نرى وأنا إتشي رواية أبو يعلى وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون جعفر بن عون ابن جعفر المخزومي ما لمين متمن غرون كوفة hadisan shi a cikin kutubus sita gaba daya an isma'il yani ibn abi khalid yani ibn abi khalid an qais yani ibn abi hazim an sa'ad qala sa'ad yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace mushi allahumma saddid ramyata wa ajib da'awata Allah ka sa duk harbin da Sa'adu yayi ya samu target din sa. Allah ka sa duk addu'ar da Sa'adu yayi Allah ka amsa masa. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Sunan Tirmidhi da Al-Hilya ta Abu Nu'aym da littafin abin nan Ibn Sa'd, wato abin nan At-Tabaqat, shine addu'a da Annabi ya mishi. Wa da sana Abu Musa Muhammad ibn Musanna kenan, qala da sa ya Ibn Sa'id, qala da sana Isma'il huwa ibn Abi Khalid an Qais ya'ni Ibn Hazim ibn Abi Hazim afwan an Sa'd qala, sabi yace inni la awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillah, nine farkon mutumin da ya fara harba kibiya a musulunci. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim da As-Sunan al-Kubra ta Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i. Wa haddathana Abu Bakr, qala haddathana Abu Usama, Abu Usama shine Abbarir kenan, qala haddathani Mis'ar, Mis'ar ibn Kidam an Sa'ad ibn Ibrahim, daga Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf al-Madin, wannan jikan Abdurrahman dan Auf, Sa'ad dan Ibrahim, Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf al-Madin, yana cikin manyan malaman kasar Hijaz, ya rasu shekara ta 125 bayan hijira. Qala yace an Sa'ad, daga Sa'ad dan Abi Waqqas, qala yace ra'aitu an yamini Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa an shimalihi rajulaini, naga ainihin wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsaye a dama na, sai kuma a hagunsa sai naga wasu mazaje guda biyu, alaihima thiyabun biyadun, suna sanye da tufafi fari, ma ra'aituhuma qablu wala ba'd, ban taba ganin su ba, ban san su waye ba, ya'ani jibrila wa mika'il, waɗannan mutanen guda biyu sayyidina jibrilu ne alaihi salam da sayyidina mika'il alaihi masalaihi salam, waɗannan manyan mala'iku cikin manyan mala'ikun Allah, wato a ranar Badar kenan. A ranar Badar waɗannan mala'iku sun sauko sanye da tufafi farai, kuma an gansu. Ya aka yi aka gane su shine alhalin mutum ya san duka sojojin da ya sani, kamar Sa'adu ya san duka sojojin musulunci, ya san su 300 da wani abu, duk wanda ya gani ya san shi, ya san fuskar shi ta yi, ya san sunan shi ma, sai ya ga wasu biyu waɗanda bai san su ba, sai daga baya sai suka fahimci cewa lalle waɗannan manyan mala'iku ne da Allah ya saukar a cikin rundunar da Allah ya saukar ta mala'iku, da Allah ya saukar guda 5,000, guda 1,000 kaza, guda 1,000 kaza, kamar da Qur'ani ya ambata yumdidkum bi alfin minal mala'ikati, ko waɗannan manyan mala'ikun guda biyu dama su ne shugabannin mala'iku, sayyidina Jibril alayhi salam wanda gaba ɗaya shine shugaban mala'iku gaba ɗaya, shine ar-ruhul amin, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin, dama kuma yana da ƙarfin tsiya, allamahu shadidul quwa, Allah da kansa yace mai tsananin ƙarfi, don haka mala'ika Jibril shine yake sakuwa matsayin komandan mala'iku da ke zuwa suna taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi, yana sakuwa kuma tare da Mika'il abokinsa kuma abokin aikinsa. Sunan mala'ika Jibril malamai sun yi saɓani a kan yadda ake furta shi wajen ra'ayi shida, kamar yadda al-imamu al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa, cikin tafsirin suratul Baqara, ana kanta shi Jibril, Jibra'il da Jabra'il da Jibra'il da sauransu, duk ana karantawa haka gwargwadon riwaya ce da kira'a, kuma shine mala'ika da ke kula da dukkanin harkokin annabta da manzanci da kawo mala'iku da kawo ma annabawa saƙo, kamar yadda waraka ya ce laqad ja'ahu annamusu alladhi kana ya'ti Musa, sannan kuma shine mala'ikan da ke jibintan ayyukan halaka kafirai, wannan ita ce shubhar Yahudawa da suka ce ba sa san shi, da suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam a tambaya wa ki kawo mishi wahayi, ya ce mala'ika suka ce ba ma san shi, inna Allah ya ce man kana aduwan li Jibrila wa Mikala fa inna Allah aduwan li kafir, Allah yana gaba da kafirai in suna kin waɗannan mala'iku, addu'a lillahi wa malaikati wa jibril wa mikal ko to suka ce ba sa san shi ina ma da mikal ne to kuma ko da mikal ne ba za su yi imani ba saboda shi kuma shi mikal shine malaika wanda yake muwakkal bi qismatil arzaq shi Allah ya bashi aikin raba arziki ga mutane ruwan sama kudi lafiya da sauran arzikin da Allah yake rabawa to malaika jibril shike malaika mikail shike wannan aikin shine kamar a ce ministan raban tattalin arziki kenan ko a cikin malaiku saboda ka shi yake raba waɗannan arzika sakankanin bayin Allah to su biyun kuma ko da yaushe akan ambace su tare saboda suna ayyuka kafada da kafada shi malaika jibril shine shugaban malaiku gaba daya shi kuma wannan kamar a ce shine wazirin shugaban malaiku to in suka zo sukan tsaya kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ƙara mishi kariya suna ƙara mishi wato madadi na yakin da yake to sai wannan sahabi Sa'ad dan Abi Waqqas sai ya gansu a cikin kamannin su da suke shiga na mutane shi malaika jibril yakan shiga kamannin mutane da yawa amma yafi shahara cewa yakan shiga kamannin wancan sahabi mai suna shi ma Dihya Idiyatul Kalbi ko wanda aka ce sahabi ne kyakkyawa sai ke cewa wa da sana Abu Bakr qala hadathana wannan riwaya da makaranta tana cikin Bukhari da Muslim qala wa da sana Abu Bakr shine Ibn Abi Shayba qala hadathana Yazid ibn Harun babban malamin an Yahya ibn Sa'id an Abdullah ibn Amir Abdullah ibn Amir ibn Quraysh akhbarahu an Aishata anna Aishata ya bashi labari daga Aisha cewa kanat tuhaddisu tana bada labari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahara zata layla wani dare cikin daren raki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya zauna bai bacci ba as-sahar bilha shine mutun ya zauna bai bacci ba cikin dare ya raya dare kai nan kamar da yake cewa wa man bata tulal layli yar as-suha saha wa man bata duk wanda ya zauna tsawon dare yar as-suha yana gadin tauraron as-suha saha to ba zai bacci ba kuwa shine sahara zata lailatin wa hiya ila janbihi aisha tana zauna kusa da shi fa qultu sai na ce da shi inji aisha ma sha'anuka ya rasulullah ce me ya faru ne yau kake yin bacci qala yace laita rajulan min ummati salihan yahrisu al-layla ina fata a samu wani mutum na kirki cikin sahabbaina yau yayi gadi na kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya da wani rahoto ne akan akwai wasu kafirai da suke zo cutar da shi jiza sai bai yi bacci ba dan kai ya zama yarab kana yana fadake kuma sai yake fatan Allah ya sa wani sahabi ya zo ya gadin sa qala tace bai riwaya yace fa baina nahnu kadhalika muna tare da shi a haka issami'tu sautas silahi sai naji karan makami kamar ana wasa makami kuma kamar haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace man hadha waye nan qala ana sa'ad ibn malik ce ni ne sa'ad dan malik ya faɗi sunan sa aka ce waye abinda yake so sai ka faɗi sunanka karka ce ni ne wannan al'ada mu ce ta Hausawa ba kuma ita ce mai kyau ba in ka wanka kofa ko in ka kira waya ko in ka zo wani waje aka ce waye sai ka bari sunanka yadda za a gane ka karka ce ni ne ka buga mutum waya kuma ka ce ba gane ko waye ba ko ba gane murya ba sai ka faɗi sunanka kawai mutum bai da lambar ka ko kuma koda yana da lambar sunan ya rikici mai kawai ya gaje suna sai ka ce wane ne ka faɗi sunanka yadda za a gane ka wannan dabi'a tana wa mutane wahala kuma ita ce mafita ita ce maslaha kai ma ya tafi maka daɗi a rai da yau kan ka ce ni ne kuma a ce ba a gane ka ba ko kuma a ce ba za a buɗe ba domin kowa ma sunan shi ni ne mu kula jama'a kuma mu koya ma yara a gida ko da ɗakin ka ne zai shiga ko ɗakin innarsa in ya ce in ya ƙwanƙwasa ko in ya yi sallama aka ce waye ya ce ni ne Muhammad ko ni ne Sa'ad ko ni ce Hafsa ya faɗi sunansa yadda za a gane shi sai ya ce ana Sa'ad ibn Malik ya Rasulullah ya ce ni ne sahabin nan naka wane
qala sai annabi ya ce ma za a bika me ka zo yi qala ji'tu ahrisuka ya rasulullah yace nazo dan na ainihin wato yi gadin ka ne wato Allah ya cika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wancan burin nasa shi sai Aisha take cewa bana ganin Allahn ka face yana bin ra'ayin ka annabi yana san abu to Allah yana mushi wani lokaci ma kafin ya roka kafin ya ce yana so sai Allah ya ce turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka man tasha'u faman taghaita mimman azalta fala junaha alayka shi kare aka yi ma wannan sallallahu alaihi wasallam a cikin matar da kaga dama ita zaka kwana da ita kaga dama ba sai ka bi layin rabon kwana ba amma da aka so da annabi yana tausaya wa mata yana so yaga cewa basu ji wahala ba yadda yake cewa rifqan bil qawari to sai yake rabon kwanan ya kyala wannan falala da Allah ya mushi idan kuma su mata sai suka cewa ba a kyauta musu mata kenan bayan Allah to shine sai yace ji'tu ahrisuka nazo ne in yi gadinka ya rasulullah qala sai annabi yace Aisha tace fasamitu qita rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rubi sai annabi sai ya natsu ya samu riyar kwanciyarsa yayi baccin sa har ya mun shari wannan yana cewa ashe sahabbai suna kula da lafiya da tsaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna yin abin da suka ga ya dace duk malamin da ya zama da cewa ana tsoron lafiyarsa ko ana tsoron akwai makiya game da shi abin da ya dace kenan a samu wanda za su dinga kula da lafiyarsa sannan kuma a cikin wannan kulan sai a samu wanda suka iya aiki kaga Sa'adu dama jarimi wanda za su iya babu lafi a yi nauba ai gadinsa sannan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake shi ma yake security conscious da ya zama babu wanda ya zo kaga sai bai kwanta bacci ba da ya ji motsi sai ya ce waye amma da aka samu wanda ya zo kuma sai ya samu wuri ya kwanta to kar kai ma ka zama talababuwa ko da ba wanda yake gadinka kawai ka zama cewa haka kana nan kamar kankana inda aka hurga kawai sai dai ka ji tubus to ya kamata ka zama kana da ka zama security conscious ka dauki matakan da ya kamata ka dauka a inda kake tsoron ainihin wato za a iya cutar da kai ko za a iya kawo maka farmaki ko makamanci haka wannan hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Ahmad a cikin musnadin sa dukkanin su sirwaito wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna falal Sa'd dan Abi Waqqas da yadda ya kula da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda muka ambata jama'a Sa'du yana daga cikin sahabbai masu falala da yawa amma ɗan shi a ba sa son sa ba sa ƙaunar sa saboda kawai mene saboda bai shiga waɗancan rigingimu ba sannan Sayyidina Umar ya cire shi a hali a muƙani saboda maslaha ba wai saboda ya same shi da laifi ba domin bayan an yi wancan binciken sai Umar ya ce mishi to saboda maslaha ba za ka koma Kufa ba tunda aka samu wasu wanda za su zauna su kitsa ƙarya muraran abin da ake cewa white lie ƙarya farasal kuma su ɗauko ta su kawo ta a matsayin rahoto tun daga Kufa har zuwa Madina a lokacin tafiyar zango 12 ce wato sai mutum ya yi kamar mako biyu a hanya yake zuwa tafiyar ƙafa wataƙila ta kai nan da Lagos amma duk da haka suka kira ma wannan ƙarya sai na Umar ya ce in ka koma ba a sa abin da shi da kai shi za su yi Umar ya ce to kai zamanka to yan shi a sai suka rike wannan suka canza mai fassara suka ce ai Umar ya ma cire shi a halifan a gwamna ne saboda bai da kirki to gaskiya ƙarya ne mutumin kirki ne cikin manyan sahabbai har yake cewa ya tuna sanda suka musulunta ko abinci ba su da shi Sa'du ya kai ma lokacin da yake ba da labari kamar yadda yake cikin sura Al-Anbiya Nubala ya ce akwai lokacin da ganye suke ci lokacin da aka tare su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Shi'ab na Bani Hashim din sai dai su kaɗi ganye su ci daman abincin su ma dabino ne kuma ya ƙare yace har sai kuma suna yin bayan gari irin na awaki saboda abincin su irin na awaki to wanda yayi wannan musuluncin jama'a yayi hijira zuwa Habasha ya hijira zuwa Madina ya je Badar ya je Uhudu ya yi dukan yaƙe-yaƙe zamanin Sayyidina Umar ya zama komanda sannan ya yi gwamna na musulunci waɗannan alkhairan ya yi sannan saboda kawai bai shiga cikin rundunar fada na fitina ba shikenan wannan shine laifi da zai sa a ruguje duk falalarsa to wannan sai dai addinin Shi'a amma addinin musulunci Sa'adu bawan Allah ne mutumin kirki ne sahabi ne cikin al-ashara cikin as-sittatu ashabu shura cikin ashabu badrin da sauran falaloli da suka tabbata a cikin sirarsa wadda take tabbatacciya Allah ubangiji ya kara masa yarda Allah ya kara masa falala Allah ya kara masa rahama da shi da sauran dukkanin sahabbai Allah kuma ya kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama da salati ina ganin bari mu saurara anan saboda kan gaba ne zai fi dacewa in muka zo mu tashi akan babun fi fadli Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu shi ma wani daga cikin manyan sahabbai cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.